إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah madaukakin sarki da ya tara mu a wannan bagare mai tarin albarka a karkashin wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan unguwa ta mai albarka unguwar Sura Bindi domin fara littafin al-akhdari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abin da zamu fadi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu fahimci abunda muke karantawa kuma mu yi aiki da shi a yau muna uku ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda daidai ga 26 ga watan 8 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 kamun mu shiga cikin littafi mu fara littafi dan so in dan yi magana akan wasu abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko zamu yi magana akan muhimmancin zuwa wuraren da ake ambaton Allah madaukakin sarki mutumin da zai tattaki domin ya zo a karanta mushi abinda Allah ya ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wani lada ne Allah madaukakin sarki ya tanada masa sannan zamu yi magana abu na biyu akan shi al-Imam Malik da kuma mazhabar shi ta wani hanyoyi ne suke samun dalilan da suke yin hukunce-hukunce da su akan abun da ya shafi shari'a ta musulunci zamu ga cewa wannan littafin da zamu fara da shi akwai wahala kaga ya kawo maka aya ko ya kawo maka hadisi to ta ina ne ya samo wannan maganganu wanda yake rubuta mana a cikin wannan littafi domin mu san cewa abu ne wanda ba wai ya ga dama ya kirkira ba abu ne ba wanda ya mushi dadi bane shi yasa ya rubuta abu ne wanda yana da alaka da alqur'ani yana da alaka da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aiki ko fade na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abinda ake cewa al-usul abubuwa gimshikai wanda ta hanyar su ne ake cirato duk wani hukunci da ya shafi al'ummar musulmi ko duk wani hukunci da ya shafi addinin musulunci abu na farko da za mu yi magana a kan shi shine falala da tagomashi da arziki da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga mutumin da zai zo domin a karanta masa abin da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a ƙarƙashin haka Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ahzab yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa Allah ya ce wasabbihuhu bukratan wa asila kuma ku yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi da safe kuma da yamma al-Imam al-Qurtubi a kalkashin tafsirin wannan ayar yake cewa Allah madaukakin sarki ya umarci bayin shi da cewa su ambaci Allah madaukakin sarki kuma su gode masa yana daga cikin ambaton Allah shine mutumin da zai zo ya zamna a koya masa addinin sa yake cewa kuma Allah ya umarci bayu da su yawaita yin haka su yawaita neman ilimi su yawaita ambaton Allah madaukakin sarki saboda ni'imomi daban-daban da Allah madaukakin sarki yayi ma dan adam sannan Allah yake cewa wasabbihu dhikran kathira Allah yake cewa ku ambaci Allah ambato mai yawa al-Imam al-Qurtubi yake cewa abinda yasa Allah ya ce a ambace shi ambato mai yawa saboda mutum ya san cewa abu ne wanda baya da wahala awa guda ko awa biyu ko awa uku da zaka fidda a sati domin a karanta maka addinin ka abu ne wanda yake yana da sauki sai ga mutumin da yake da kasala yake cewa saboda kuma dumbin lada da Allah madaukakin sarki ya tanada akan mutumin da zai zo a ambata masa Allah ambata masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas a kalkashin wannan ayar yake cewa lam yu'dhar ahadun fi tarki dhikrillah illa man ghuliba ala aqlihi yake cewa babu wani mutum da za a yi mishi uzuri akan ya bar ambatan Allah madaukakin sarki sai mutumin da an rage an yi galaba akan hankalinsa ibnu abbas yana ganin cewa duk mutumin da yake da cikakken hankali duk mutumin da ya cika mai lura to ya kamata a same shi yana halartar wuraren da ake karantar da alqur'ani ya kamata a same shi wuraren da ake ambatan Allah madaukakin sarki balma ibnu abbas yana ganin babu wani uzuri da za a ba mutumin da zai ce shi duk kanin rayuwar shi baya da wani lokaci da zai tsaya ya ambaci Allah ko bai da wani lokaci da zai je a koya masa ilimi ko a koya masa karatu Allah madaukakin sarki yake cewa fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun Allah madaukakin sarki yake cewa ku ambace ni nima zan ambace ku washkuru li kuma ku gode mini wa la takfurun kada ku kafirce mini Al-Hasan al-Basri a kalkashin wannan ayar yake cewa Allah madaukakin sarki yana kiran bayin shi da cewa su ambace shi a cikin abin da ya farlanta musu yana daga cikin abin da Allah ya farlanta mu musulmi wanda ya imani da Allah shine ya zauna a koya masa addinin sa ya zauna a koya masa ilimin sa ya zauna a koya masa ya ake sallah ya zauna a koya masa ya ake zakka ya zauna a koya masa ya ake azumi ya zauna a koya masa idan sallar sa ta lalace ya ne za ya yi mai dota busa hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika ya taddo shi a gharu hira manzo Allah yake ce mishi kai karatu yake ce mai jibril yake ce mishi kai karatu yake cewa ni ba mai karatu ne ba a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 40 ne to kaga idan dai za a umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da shekara 40 domin yayi karatu to babu wani mutum a yanzu da zai ce yana da uzuri ko ko shi baya da dama lokacin da zai zamna a fada masa alqur'ani ko a fada masa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu muslim ya fitar da hadisi wanda al-imamu al-bukhari ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'qadu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhum al-mala'ika manzo Allah yake cewa babu wasu mutane da za su zamna ko a wani wuri ko a wani daki ko a wata ruha suna ambatan Allah suna karanta littafin Allah ko ana koya musu ilimi ko suna tuna majunan su wannan ilimin ko suna zikiri manzo Allah ce illa haffatuhumul mala'ika wannan mutanen to sai mala'iku sun zo sun kewaye su wa ghashiyatuhumur rahma manzo Allah yake cewa kuma dole mala'ikun rahamar Allah za ta lullube wannan mutanen wa nazalat alaihimus sakina manzo Allah yake cewa dole za ka samu wannan mutanen a inda suke Allah madaukakin sarki ya sabkar musu da nutsuwa wa dhakarahumullahu fiman indahu kuma Allah zai yi tuciya da wa'annan mutanen yana nuna ma mala'iku yana alfahari da wa'annan mutanen yana ce musu ku duba bayuna sun zamna domin su ambaci addini domin su ambace ni domin su tuntuna ma kansu abinda ya shafi lamari na addinin su a duk duniya kuma yanzu babu wata fada babu wata anguwa babu wani gari babu wani wuri mai alfarma da zaka tahiya ka samu wannan falalar kamar wuraren da ake ambatan Allah madaukakin sarki babu wurin da zaka mala'iku su lullube ka babu wurin da zaka kana kalkashin rahama Allah babu wurin da zaka Allah ya sabkar maka da nutsuwa babu wurin da zaka Allah ya ambaci sunanka wana dan wani Allah ya alfahari da kai a gaban mala'iku a duk fadin wannan duniya sai wuraren da ake ambatan Allah madaukakin sarki wuraren da ake zikiri wuraren da ake koya ma mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim sun fitar da hadisi wanda al-imamu wanda abu huraira ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan yatufuna fi at-turuq yaltamisuna ahla ad-dhikr yake cewa Allah madaukakin sarki yana da wasu mala'iku wanda su wannan mala'ikun ba su da wani aiki idan safiya ta yi sai dai su zanki yawo suna yawo a cikin anguwanni suna dubawa su ga ina ne aka zamna ake ambaton Allah madaukakin sarki, ina ne ake karatu, ina ne ake fassara aya, ina ne ake fashe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wannan mala'iku aikin su kawai su zo a duniya su zan kiyawa tawa suna neman su wane ne masu ambaton Allah madaukakin sarki. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum, lokacin da wannan mala'ikun suka samu wasu mutane sun kebe suna ambaton Allah ko suna koyon ilimi, to wannan mala'ikun sai su kira sauran ƴan uwansu su ce musu kurugo kurugo zuwa ga bukatanku, kurugo ga abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ku, ku duba a doran ƙasa ina ne ake karatu. Sai su yi shela sai su kira sauran ƴan uwansu mala'iku, fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya umarci wa'annan mala'ikun da su lullube wa'annan mutanen da suke karatu ko suke zikiri, da su lullube su da fukafukansu har sai sun kai sama ta farko sama ta duniya. A lokacin da suka yi wannan, sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wa'annan mala'ikun, duk da cewa Allah ya fi sanin abinda wa'annan bayin suka zamna suna yi, sai Allah ya tambaye wa'annan mala'ikun ya ce musu, fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi, duk da cewa Allah ya fi mala'iku sanin abinda yake faruwa a doran ƙasa, sai Allah ya tambaye wa'annan mala'ikun menene bayuna suke cewa, menene suke karantawa lokacin da suka zamna suka bude littattafai. Sai wa'annan mala'ikun su ce mishi, yasabbihunaka, ya Allah wa'annan mutanen da suka zamna babu abinda suke sai tasbihi, wa yukabbirunaka, suna yi maka kabbara, wa yahmadunaka, kuma suna gode maka, wa yumajjidunaka, kuma suna yaba maka, suna garzaka, saboda sun bada lokacinsu domin su koyi abin da ya shafi lamarin addinin musulunci. Sai Allah ya ƙara tambaya wa'annan mala'iku ya ce musu, fa hal ra'auni, su wa'annan mutanen da suka yarda su bada lokacinsu saboda addinin Allah. Sai Allah ya tambaye mala'iku, wai su wa'annan mutanen shin sun gane ni? Sai mala'iku su ce mishi, bisu ganka ba ya Allah, la wallahi ma ra'auka. Sai su ce, ya Allah wa'annan mutanen da suka damna ana koya musu alqur'ani busu ganka ba, busu taba ganinka ba. Sai Allah ya ƙara tambayan mala'iku ya ce musu, wa kaifa law ra'auni, wa'annan mutanen da za su zo su yi sinyan kwantara da su da Allah su zamna su bata lokacinsu domin a koya musu alqur'ani, sai Allah ya tambayi mala'iku, to taƙaƙa da a ce sun taba ganina? Sai wa'annan mala'iku su ba Allah amsa su cewa, law ra'auka kanu ashadda laka ibada, wa'annan bayin da a ce sun taɓa ganinka da sun kasance masu tsananin yin ibada ne a gare ka, wa ashadda laka tamjidan wa tamhidan, kuma da wa'annan bayin sun kasance suna masu matuƙar girmama ka, suna masu matuƙar yi maka godiya, wa akthara laka tasbihan, kuma da sun dage a wajen yi maka tasbihi da a ce sun ganka. Sai Allah ya tambayi wa'annan mala'ikun ya ce musu, fama yas'aluni, su wa'annan mutanen da suka zo suka zamna domin su ambaci Allahnsu domin a tuntuna musu alqur'ani, sai Allah ya tambayi mala'iku, to me suke tambaya ta, me suke roƙo a gare ni? Sai wa'annan mala'iku su ce ma Allah, yas'alunaka aljanna, burinsu dai idan an tashi ranar tashin alkiyama ka sanya su aljanna. Sai Allah ya tambayi wa'annan mala'iku ya ce musu, hal ra'auha, sai su wa'annan bayin na sun taba ganin wannan aljannar da har suke kwaɗayin in sanya su wannan aljannar? Su wa'annan mala'iku su ba Allah madaukakin sarki amsa su ce, la wallahi ya rabbi ma ra'au, su ce, ya Allah wallahi wa'annan mutanen ba su taɓa ganin wannan aljannan ba. Sai Allah ya ƙara tambayin mala'iku, to taƙaƙa da a ce su wa'annan mutanen sun ga wannan aljannan? Sai mala'iku su ba Allah amsa su ce, da a ce sun ga aljannan, to da sun fi kowa zare damtse wajen nemanta, sannan kuma wa a'zamu fiha ragaba, da sun fi kowa kwaɗayin cewa Allah madaukakin sarki ya sanya su wannan aljanna. Sai Allah ya ƙara tambayan mala'iku ya ce, to fa bima ya ta'awwaduni, dan menene me suke nema in tsare su? Sun zo sun ba da lokacinsu gurinsu in tsare su daga mi? Sai Allah, sai mala'iku su faɗa ma Allah su ce, suna neman ka tsare su daga wuta wuta ta jahannama. Sai Allah madaukakin sarki ya tambaye mala'iku, shin wa'annan mutanen sun taɓa ganin wannan wutar? Sai mala'iku su ce, a'a ya Allah, wa'annan mutane wasu mutane ne wa'anda su ba su taɓa ganin wannan wutar ba. Allah ya tambaye mala'iku, to taƙaƙa da a ce sun ga wannan wutar? Sai mala'iku su ba Allah amsa cewa da a ce sun ga wannan hotel da sun yi kowa tsananin guje mata sannan da sun yi kowa tsananin tsoranta sai Allah ya tattaro mala'iku yayi shela fa yaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu sai Allah yayi shela ya gaya ma mala'iku ya ce wannan mutanen da suka bada lokacin su domin karantarwa domin su yi ma addinin Allah hidima domin azamna a koya musu hukuncin addini Allah ya ce da mala'iku ku shaida cewa lalle ni wa'annan mutanen na gafarta musu zunubansu sai mala'iku wani ɗaya daga cikin mala'ika sai ya tashi ya ce ya Allah fihim fulanun laysa minhum akwai wani mutum wanda shi baya daga cikin masu karatu wa inna ma ja'a li hajati shi kawai ya zo wucewa ne ya ce ana karatu ya ce to bari ni ma in zamna koko ya zo yana jiran wani ya ce to bari in jira idan ya ida karatu sai mu samu mu yi hirar da zamu sai Allah madaukakin sarki ya ce ma wannan mala'ikan humul julasa su mutanen da suke ambatan Allah mutanen da suke zamnawa saboda alqur'ani sai Allah ya ce su ne abukan zama la yashqa bihim jalisuhum wanda ko da raban su kai ka zamna inda suke Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya rabe su ma ba zai tabe ba shi ma a dalilin dan tsayawan da yayi Allah ya shaida ma mala'iku cewa ya gafarta ma wannan mutumin. Shin wa musulmi dan adam ya bada lokacin shi awa daya, awa biyu, wallahi ba asara bace yayi. Falala da abunda za ya samu na wajen Allah dukka yafi abunda yake cikin wannan duniya. Allah madaukakin sarki zai yi shela ya ga ma mala'iku cewa ya gafarta ma wa'annan mutanen. Abdullahi ibn Umar da Allah ta kara tabbata a gare shi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ghanimatu majalisid dhikr ya tambaye manzo Allah yake cewa mutanen da za su zamna domin su ambaci Allah ko su zamna domin su yi karatu wata ganima ce wani bonus ne suke samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghanimatu majalisid dhikril jannatu aljanna manzo Allah yake cewa ganiman da ake samu bonus kin da ake samu idan an zamna inda ake ambatan Allah shine aljanna aljanna wanda Allah yake cewa babu abunda Allah zai saka ma bawa da shi a lokacin da ya lizimci ilimi ya lizimci wurin da ake ambatan Allah in banda Allah madaukakin sarki ya saka masa da aljanna wanda Allah yake cewa aljannatul janna wannan tawkidi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin ya tabbatar mana da cewa tabbas wanda zai zo ya zamna yana da falala wanda ba kowa ne zai same ta ba kuma duk a duniya babu inda zaka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kana da aljanna in ba irin waɗannan wuraren ba Muhammad ibn Isma'il yana da wani littafi da ake ce mishi Ulugul Himma a cikin littafin yana bayyana mana yaya ne aka yi yana bayyana mana yadda magabata suke da kwadayi a wajen zuwa wurin da ake ambatan Allah a wajen zuwa neman ilimi yake cewa akwai wani bawan Allah da ake ce mishi Ja'far ibn Rastaway yake cewa wannan bawan Allah an haife shi shekara ta 2158 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan dalibi yana zuwa majalisin Ali ibn al-Madini misali da za a ce za a yi karatu gobe karfe 8 ko karatu gobe to shi zai zo tun yau zai zo tun sallar la'asar ne domin ya samu ya kwana anan ya kama wuri saboda ya samu ilimi ya samu ya ji abinda wannan malamin zai fada zai iya bada rabin wunin shi ya kwana a majalisi a dan komai ba saboda ya samu ya amfana da abinda za a fada idan ka lura cewa mutanen mu makwabtan mu ɗan Najeriya sun yi mu irin wannan da aka ga za a ce ana karatu bayan sallar la'asar amma wani idan ya zamna tun azhar ba zai tashi ba saboda ya samu falala ya samu ya Allah ya ambace shi a cikin mala'iku domin ya samu falala na ilimi haka Ja'far ibn Rastawayh yake cewa shi ma ya ga wani mutum wani laccizo ya zo majalisin Ali ibn al-Madini larabawa suna da wata riga da suke yi ta fata suna da wata riga da suke yahawa daga baya kamar wata alkyabba haka yace wannan latizan idan ya zamna majalisin Ali ibn al-Madini idan yana jin hutsari ba zai tashi ba yaje yayi hutsari saboda kada ya tashi wani ya zamna wajen shi cikin wannan alkyabbar tashi za yayi hutsari ya dukunkune ta ya aje ta a kalkashin shi idan an watse yaje ya wanke saboda kada ya tashi wani ya zamna wurin shi saboda mutane sahabban manzo salaf sun kasance sun yi mu sanin sun yi mu yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda ake samu na lada ga mutanen da suka zamna domin a ambata musu addinin Allah madaukakin sarki domin su koyi addinin su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawwamar da mu akan wannan ɗabi'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana wannan a mizanin mu abu na biyu da zamu yi magana akan shi shine al-mazahib abinda ake ce mazhaba shine wata kungiya ko ko wani wata kungiya da mutum zai bi cikin mazahib wanda an yarda da su wanda suna aiki da alqur'ani suna aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji ana cewa mazhaba al-hanafiya zaka ji ana cewa al-malikiya zaka ji ana cewa ash-shafi'iyya zaka ji ana cewa al-hanbaliya wannan sune ake ce ma mazahib lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan mazahib saboda lokacin akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raye kuma akwai alqur'ani mai girma idan wani abu ya faru abin da ya shafi lamarin addinin musulunci idan babu shi alqur'ani to Allah zai sabkar da wahayi sai ya kasance wahayin wannan shine hukuncin wannan abu idan kuma babu wahayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki da hadisai wanda su ma wahayi ne Allah madaukakin sarki yake masa wannan hadisin sai ya kasance hukunci ne ga wannan abun wanda zai faru ko aiki ko magana ko ko shuru na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan aiki a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi ta futuhat ana ta bude garuruwa wanda ba musulmai ba suna shigowa musulunci su kuma yaran su ya saba ma yare na larabci mutane ne wanda ba su jin larabci fahimtar su ta saba ma fahimta irin ta larabawa wannan mutanen sai suka kasance abubuwa yana ta faruwa sababbi wanda ba su faru ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru kamar Umar kamar Ali kamar Uthman idan wani abu ya faru sai a je a nemi su wane ne gwannan alqur'ani wa'anda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da cewa sun yi kowa sanin hukunce-hukuncen alqur'ani to sai a je a tambayi wa'annan mutanen shin kuna da wata aya ko wani hadisi akan wannan al'amari da yake faruwa idan suka ce babu sai a tambaye su shin akwai wani hadisi ko wani aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi aiki da shi domin a warware wannan matsalar idan babu to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin ijtihadi suna yin kokari domin su ga cewa sun hada wannan matsalar da wata waccan matsalar to daga nan sai suka kasance suna kiyasi suna kwatance sai a hada wannan matsalar da waccan matsalar domin a samu a warware matsalolin addini da suke faruwa na musulmi to daga nan ne aka samu al-usul aka samu wasu gimshikan abubuwa wanda ana ciro hukuncen addinin musulunci ta hanyar wa'annan gimshikan kamar yadda zamu zo mu ji sani cewa wa anga mazahib na al-fiqhiyya da muka zana guda hudu sun bada gudunmuwa sosai wajen cewa an samu wasu gimshikai wanda za a zanki amfani da su domin a zakulo hukuncin da ya shafi shari'a ta mu ta shari'ar musulunci wannan kuma littafi da zamu karanta mukhtasar na al-akhdari fil ibadati ala madhhabi al-imam malik wannan littafin an yi shi ne akan madhhaban imam malik shi ko al-imam malik wani mutum ne wanda an haife shi a garin madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira shekara ta 193 an haife shi shekara ta 107 ya rasu a shekara ta 1000 ya rasu a shekara ta 179 al-imam malik yana da shekarar da ta kai 80 da wani abu zuwa 85 a rayuwar shi ta duniya to wannan mutumin an gina wannan mazhaba ne ta kalkashin wannan mutumin da ake ce ma Anas ibn Malik wannan mutumin ana yi mishi laqab da alimul madina malamin garin madina saboda an haife shi a garin Madina kuma ba a samu wani fitaccen malami ba da aka yi amfani da maganganunsa da littattafansa domin gane abubuwan da suka shafi addinin musulunci kamar shi wannan malami da ake ce ma al-Imam Malik sannan wannan malami shine ya assasa wannan mazhaba wanda zamu yi kokari mu bultattafan wannan mazhaba wanda aka fi sani da al-Madhhabu al-Maliki Sufyan ibn Uyayna yake cewa idan aka ce Malik yake cewa alimu ahlul Hijaz yake cewa Malik shine malamin mutanen garin Hijaz al-Imam Shafi'i yake cewa idza zikira al-ulama idan ana ambatan malamai yace fa malikun an-najm yace to Imam Malik shi yanda kasan tauraro ne a cikin waɗanda suka kasance malamai ne a wannan lokacin al-Imam Malik ana ce mashi Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amru ibnu al-Haris ibnu Amru ibnu al-Haris al-Asbahi al-Himyari al-Madani wannan shine sunan shi cikakke wanda aka fi sanin shi da shi amma an fi sanin shi da al-Imam Malik wannan shine suna wanda ya shahara da shi al-Imam Malik yana da tattafai da dama wasu littattafan sun bace ba a same su ba wasu kuma littattafan suna nan a hannun mutane ana ta karantawa yana daga cikin littattafan da al-Imam Malik ya wallafa akwai littafin shi al-Muwatta haka kuma akwai littafin shi da aka fi sani al-Mudawwana haka al-Imam Malik yana da wani littafi da ya allafa akan nujum yanayin tarmamu da yanayin yanda ruwa suke sabka haka yana da wata risala wadda ya rubuta zuwa ga Lais fi ijma'i ahli al-Madina zuwa ga abinda malaman Madina suka yi amfani da shi domin haɗe kai a wajen wata mas'ala ta wadda ta shahi shari'a ta musulunci amma shi al-Imam Malik bai kasance ba ya haddade wasu usul bai ce ba ga abinda na yi dogaro da shi domin in kawo hukuncin al-Qur'ani ko hukunce abinda ya shahi na addinin musulunci a shekaran kanshi al-Imam Malik bai dawwana wasu usul ba wanda zai ce su ne zan yi amfani da su domin faɗa muku hukunce na addinin musulunci amma dai ɗaliban shi su ne suka yi wannan aiki sun ɗauki littafin shi al-Muwatta sun karanci wannan littafin domin su zaƙulo mana cewa abubuwa wanda al-Imam Malik ya yi amfani da su domin bayyana hukuncen shari'ar musulunci muna faɗar haka ne saboda kada ka yi zaton idan ce al-Imam Malik ka yi zaton cewa yana faɗar wani abu ne a molan kanshi abinda babu dalili a kai ko babu al-Qur'ani ko babu hadisi a kai a'a akwai wasu abubuwa wanda ya dogara da su domin ya zaƙulo mana hukunce na shari'ar musulunci al-Imam Shafi'i al-Imam As-Sabaki a cikin littafin shi Tabaqatu Shafi'iyya yake cewa yana ya zana wasu usul a cikin wannan littafin nashi yake cewa al-Imam Malik yana da wasu usul yana da wasu gimshikai wanda yake cirato hukuncen addinin musulunci daga gare su wanda sun kai guda 500 wannan kuma yana nuna maka cewa mazhaban girmanta da yadda mazhaban taddamu da samun dalili domin kafa wani hukuncin da ya shafi shari'a ta musulunci amma dai ɗaliban shi sun yi kokari sun ɗauki littafin shi al-Muwatta da sauran littattafan shi wanda suka shahi hukunce domin zaƙulo mana cewa abinda shi ya yi amfani da shi domin tabbatar da wani hukunci na shari'a ko ku tabbatar da wani al'amari wanda ya shafi addinin musulunci yana daga cikin abubuwa usul yana daga cikin gimshikan da al-Imam Malik ya yi amfani da su domin faɗa mana shari'ar musulunci shine al-Qur'anul Karim shine al-Qur'ani mai girma saboda yana ganin al-Qur'ani mai girma shine shari'a shakundum wani hukunci da ya zo a cikin al-Qur'ani mai girma to hujja ne da za a kafa dalili da shi domin tabbatar da wani hukunci al-Imam Malik yayi kokarin ya yaki mutane waɗanda sun kasance su al-mutakallimuna ne sun kasance su suna yin tawili a cikin littafin al-Qur'ani mai girma sun kasance suna yin tawili akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma al-Imam Malik yana cewa duk mutumin da yake cewa al-Qur'an makhluqun yake cewa fa huwa zindiqun yace wannan mutumin zindiki ne bal ma ya kamata a kashe wannan mutumin to al-Imam Malik yana daga cikin dalilan da yake amfani da su domin kafa shari'ar musulunci ko wani hukunci daga ciki shine al-Qur'ani mai girma misali haramta giya da al-Qur'ani yayi wannan kaga akwai dalili daga al-Qur'ani wanda ke tabbatar maka da cewa giya haramun ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga da Allah yake cewa fajtanibuhu, to wannan hukunci ne mai nuna cewa, dalili ne mai nuna cewa ita giya haramun ce, saboda gashi ya zo ƙara daga Alƙur'ani mai girma. Shi yasa kada kai mamaki idan kana karanta tattafan Malikiya kaji sun ce maka giya haramun ce, ka tambaya ina dalili. Bai zamanto dole su kawo ma wannan dalilin ba, amma idan ka koma Alƙur'ani mai girma, abu ne wanda ba a kansu suka kawo shi ba, abu ne wanda yana da hujja, yana da dalili daga Alƙur'ani mai girma. Kaman wajabcin sallah, kaga sallah wajibi ce, ina ne muka samu dalili mai tabbatar mana da cewa ita sallah wajibi ce? Shine fadar Allah madaukakin sarki, hafizu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Imam Malik yana amfani da Alƙur'ani mai girma, saboda koko in ce madhhaba ta Malikiya suna amfani da Alƙur'ani mai girma domin zaƙulo hukunce-hukunce daga shari'ar musulunci. Abu na biyu da wannan madhhaba take zaƙulo hukunce-hukunce na addinin musulunci shine as-sunnah nabawiyyah mutahhara, shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka tabbatar da cewa sun inganta. Balma Al-Imam Malik yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda su kansu malaman hadisi sun yarda cewa idan dai aka samu hadisi ya biyo ta Al-Imam Malik, wannan hadisi ne wanda yake ingantacce. Suna cewa isnadi wanda ya inganci shine an Malikin an Nafi'in an Ibn Umar, shine isnadin da aka samu daga Malik zuwa Nafi' zuwa Ibn Umar. To idan aka samu hadisi karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mazhabar Imam Malik suna kafa hadisi, suna kafa hujja da wannan hadisin domin zaƙulo wani hukunci daga cikin shari'ar musulunci. Misali, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatus salah, manzon Allah yake cewa idan an tsaya sallah, liman ya zo an tada sallah, manzon Allah yake cewa fala salata illa al-maktuba, to babu wata sallah kuma da ya kamata mutum yayi a wannan lokacin, dole ya bar nafilan shi ya zo ya bi abinda imam yake yi na sallar farilla. To kaga wannan hukunci ne mai nuna maka cewa ba a nafila lokacin da liman ya zo domin a tada sallah. Idan dai liman ya tada sallah, to koda kana nafila za ka gintse domin ka zo ka bi liman. To kaga wannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana iya cirato hukuncin barin sallah lokacin da liman ya tada sallah. Haka yana daga cikin abunda madhhaban Imam Malik suke dogaro da shi domin zaƙulo hukunce-hukunce abunda ya shafi shari'ar musulunci, shine amalu ahlil Madina, shine aikin mutanen garin Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, an samu hukunce-hukunce da dama wanda sun safka a garin Madina. To shi yasa Imam Malik yana gano duk aikin da aka samu mutanen Madina suna yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kamun a kashe Uthman, to wannan aiki ne wanda za a iya kafa hujja da shi domin tabbatar da wani hukunci a shari'ar musulunci. Saboda mutanen Madina su wasu mutane ne wanda ana ganin cewa sun zamana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi kowa fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce-hukuncen da ya zo da shi. To shi yasa idan aka samu mutanen Madina suna aikata wani aiki a shari'ar musulunci tun daga lokacin manzon Allah har zuwa sahabbai har zuwa kamun a kashe Uthman, wannan aikin aiki ne wanda za a iya kafa hujja da shi a shari'a ta musulunci. Yana daga cikin abunda Imam Malik ya aika zuwa ga Al-Lays, yake ce mishi innan nasa taba'un li ahlil Madina, yake ce ai su mutane dole in dai musulmi ne su sun ki ko sun so dole sai sun bi mutanen garin Madina. Allati ilaiha kanatil hijra, yake ce saboda Madina a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, wa biha tanazzala alquran, kuma a garin Madina ne alqurani mai girma ya sabkar. Yana daga cikin aikin mutanen Madina idan aka zo zakatul fitr, zakka da ake badawa ta kolo, to suna ganin cewa ba za a bada kuɗi ba sai dai a bada abinci. To kaga wannan aiki ne wanda aka samu mutanen Madina suna yi, wannan kuma yana mai tabbatar maka da cewa abu ne wanda ana yin istidlali da shi a shari'ar musulunci, wanda yafi wani ra'ayin mutum guda ko yafi ra'ayin wasu mutane. Ina aikin da aka samu mutanen Madina suna yi, Imam Malik ya kasance yana kafa hujja da shi saboda su ma sun san alqur'ani kuma sun san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yana daga cikin aikin mutanen Madina an same su suna sallah a cikin masallaci Imam Malik ko kuma mazhaban Malikiya suna ganin cewa sallah a cikin masallaci abu ne wanda bai saba ma shari'a ba kuma bai saba ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan ka tambayi mazhaban dan miyarsa sai su ce maka saboda an samu mutanen Madina suna yi su kuma mutanen Madina wasu mutane ne wanda sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun san hukuncen alqur'ani yana daga cikin dalilai na hudu wanda wannan mazhaba take amfani da su domin zaqulo mana hukuncen na shari'ar musulunci shine qaulus sahabi a samu wani sahabi yayi wata magana akan abunda babu hadisi babu aya sannan ba a samu maganar ta saba ma wani dan uwan shi sahabi ba misali da sahabi zai wani abu zai faru to wannan abun babu aya mai alqur'ani a ciki babu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maganar wannan sahabin ba a samu ba wani sahabi ya saba mata to za a iya kafa hujja da ita domin ba da wani hukunci a shari'a ta musulunci sai dai ya kasance misali yanzu da sahabi zai yi magana akan abun da ya shahi gaibi babu aya babu qur'ani akan wannan mas'ala sannan babu wani sahabi da ya saba mishi akan ta to za a iya daukan magana wannan sahabin domin a samu domin a ga wani hukunci a shari'ar musulunci amma al-Imam Malik a lokacin da za a ce ga mutanen Madina sun yi wani aiki kuma sannan ga maganar sahabi to al-Imam Malik ya kasance yana doka aikin da mutanen Madina suka yi sai ya bar maganar wannan sahabu a rawaito daga Al-Layth lokacin da ake Allah madaukakin sarki yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta Zaid ibn Thabit yake cewa as-salatul wusta ita ce salatul zuhr kaga Zaid ibn Thabit wannan sahabi ne an ce as-salatul wusta sallah ta tsakiya sai yake cewa sallah ta tsakiya ai ita ce salatul zuhr kaga Zaid ibn Thabit wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu kuma wasu daga cikin mutanen Madina kamar Ibn Abbas da Ali sai suke cewa as-salatul wusta ita ce kuma suke cewa as-salatul wusta ita ce salatul subh to Imam Malik idan ya zo ko kuma mazhaban Malikiya idan suka zo a irin wannan hukuncen yana dokan aikin da mutanen garin Madina suka yi sai ya bar aikin da aka samu maganar sahabi wanda yayi yana daga cikin abu na biyar wanda mazhaban Malikiya suke amfani da shi suke dogaro da shi domin cirato mana hukuncen alqur'ani mai girma shine al-masalih al-mursala abinda ake ce ma al-masalih al-mursala sune amfanoni sune amfanoni al-masalih sune hanyoyi masu amfani maslaha abinda hanya mai amfani wadda za ta amfani mutum domin ya samu ya fahimci addinin musulunci abinda ake ce ma al-masalih al-mursala misali abu ne zai faru babu aya babu alqur'ani mai tabbatar da haka kuma sannan babu hadisi babu kuma aya mai kore haka misali idan ka dauka tattara alqur'ani da aka yi a waje guda lokacin Uthman ya dalla ta kara tabbata a gare shi shekara ta 25 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a hada alqur'ani a maida shi waje guda abu ne wanda babu hadisi daga ciki babu aya mai tabbatar da haka kuma babu aya babu hadisi mai kore haka amma idan aka yi abu ne wanda zai taimaka wa mutane domin su fahimci alqur'ani kaga irin wannan aikin shine ake cema al-masalihu al-mursala yana daga cikin al-masalihu al-mursala kamar wannan microphone kin da muke aiki da shi kaga shi ma yana daga cikin maslaha babu aya babu alqur'ani da yace idan za a kira sallah a sa mikro amma za mu iya sa mikro saboda yana daga cikin maslaha wanda zai taimaka ma wanda yake nesa ya gane cewa an tada sallah yana daga cikin maslahohi masu amfani shine ta'sisul mustashfayat kamar gina likita babu wata aya ko wani hadisi ko wata magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara da tace a gina likita amma za mu iya gina likita saboda miyasa saboda za ta kama mana domin mu kare lafiyar mu. Shi ko addinin musulunci yana daga cikin al-kulliyatul khams, yana daga cikin abinda addinin musulunci ya lamunce mu shine a kare lafiyar mutum. Haka gina makarantu, kaga babu wata aya ko wani hadisi da yace a gina makaranta, amma idan aka gina makaranta kuma zai taimaka, zai kasance dalili ne wanda za ya sa a nemi ilimi, a yada ilimi ta hanyar gina wannan makaranta. Wannan shine ake cewa al-masalih al-mursala. Yana daga cikin abu na shidda wanda mazhaba ta malikiya suke cirato hukunce-hukunce daga gare shi, shine al-qiyas. Al-qiyas shine abunda ake cewa kwatamce ko wani abu da ya kama da haka. Shine misali abunda babu aya, babu hadisi qarara wanda ya haramta wannan abun, amma kuma akwai dangin shi wanda an samu alqur'ani ko aya wanda suka haramta wannan abu, sai a dauko wancan mas'ala, sai a gama ta da wannan wanda suke da dalili daga alqur'ani ko dalili daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali da wani zai zo ya tambaye ka ya ce maka ba shi dalili wanda yake mai tabbatar ko daga qur'ani ko daga hadisi wanda zai haramta mishi shan sirop. Sirop wannan da matasa suke sha ya sa mutum maye ya fidda ka daga hankalinka. Wani zai iya zuwa ya ce ba ni dalili daga alqur'ani ko daga hadisi mai nuna cewa shan sirop haramun, kaga wannan babu shi. Amma kuma dangin sirop, abubuwan da suke gusar ma mutum da hankali, an samu nasi daga alqur'ani daga hadisin manzon Allah wanda qat'an ya haramta wannan abu, to sai a hada wannan shan sirop kin da wancan abun da suke gusan ma mutum da hankali domin a bada hukuncin shi shan sirop ko abun da ya kama da haka. Yana daga cikin al-qiyas, an tambayi al-Imam Malik a cikin littafin shi al-Muwatta, ake ce mishi misali mace ce tana haila, to sai ta yi tsarki, to bayan da ya tsarki sai ya kasance kuma ba ta da ruwa wanda za ta yi tsarki da su, shin za ta iya yin taimama domin ta yi sha'anin addinin musulunci, ta yi sallah ko wani abu? Kaga idan ka koma alqur'ani mai girma ko ka koma hadisin manzo Allah, ba za ka ganin wannan hukuncin qarara ba wanda zai ce maka mai haila idan ta yi tsarki babu ruwa ta yi taimama, ba za ka samu wannan ba. Amma al-Imam Malik sai ya ce ai hukuncin ta shine hukuncin mutumin da yake da janaba bai samu ruwan da zai arwalla ba, wannan shi yana da aya a al-Qur'ani mai nuna cewa yana iya yin taimama, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa aula mastumun nisaa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba, mutumin da ya jima'i sai bai samu ruwa ba wanda zai yi wanka da su, to Allah ya ce fatayammamu, sai mutum ya yi taimama domin ya samu ya yi ibada ya sallah shi. To ita ma hukuncin waccan wadda ta kare haila babu ruwan da za ta yi wanka, duk da cewa babu wannan hukuncin a rubuce a alqur'ani ko a hadisi, to sai a gwama shi da wannan domin a samu ma wancan hukunci. Wannan shine abin da ake cewa al-qiyas. Misali qiyasi kamar misalin sallah, sallah da mutum zai yi a gida ko sallah da mutum zai yi a masallaci, kaga babu wata aya ko wani hadisi da yake cewa duk mutumin da zai yi sallah a gida sai ya yi tsarki sai ya yi arwalla, babu wannan ayar qarara ko hadisi al-Qur'ani. Amma Allah madaukakin sarki da manzon Allah sun tabbatar mana da cewa duk mutumin da zai yi sallah to ya zamanto wajibi a same shi yana mai tsarki. Kenan sai ka gama hukuncin da wanda zai sallah gida da wanda zai sallah masallaci, ya zama wajibin su dole su dukkanin su samu su yi tsarki domin su yi sallah, saboda sun hadu a wajen yin sallah. Ita kuma sallah dole yin ta sai ya kasance mutum yana da tsarki. Yana daga cikin abun da ake ce mai qiyasi, misali mutumin da ya kashe wani ba da gangan ba da mutumin da ya kashe wani da gangan, kaga duk da cewa shi wannan kuskure yayi, amma dole shi ma sai ya bada diyya kamar yadda mai kashin da gangan zai bada diyya. Saboda me yasa? Saboda da wanda ya yi da gangan da wanda bai yi da gangan ba, dukkanin su mutum ne za su kashe, kuma rai ne za su kashe. To kashe wannan rai din kuma in dai ba da wani haƙƙi ba wanda ya tabbata al-Qur'ani ko hadisi, to ya zamanto dole sai mutum ya bada diyya. Yana daga cikin abu na bakwai wanda na ƙarshe, wanda mazhaban Imam Malik suke amfani da shi domin cirato hukunce-hukunce, shine saddud dara'i, shine toshe hanyoyi. Duk abunda mubah ne, abunda shari'a ta ce kaje kai, amma bai zamanto wajibi ba, sai ya kasance wannan abun idan ka yi shi zai iya haifar da wata banna a addinin musulunci. To wannan abin shi ma sai a hana mutum, saboda kada ya sa abinda yake mubaha ne ya jawo maka banna a addinin musuluncinka. Misalin saddud dara'i, toshe hanyoyi na banna, shine misalin lokacin da al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr, yake cewa duk mutumin da yayi azumin watan ramadan sai ya kara da shidda na watan shawwal, to ladan sa kamar ladan mutumin da yayi azumin shekara guda ne. To kaga al-Imam Malik sai ya nuna karhanci na mutum yayi wannan azumin baya ya hade shi da watan ramadan. Ana so bawa yayi kokari ya rarrabe tsakanin wannan shiddan, kadan bari sai ramadan ya dai kwana dai biyu sai kai wannan shiddan na shawwal, saboda kada wani yayi tunanin wannan shiddan su ma sun zamanto wajibi sun shiga cikin ramadan. Wannan shine ake ce masaddud dara'i, da abinda zai kai mutum zuwa ga banna. To wannan mutumin wannan bannar sai ta sa a hana shi yayi wannan aiki wanda yake mubaha ne, saboda kada ya jawo masa banna a addinin musuluncin shi. Misalin saddud dara'i, misalin lokacin da ake fitina ake yaki, sai a ce to shikenan kada a ƙara saida makamai. Misali yanzu ana zaman lafiya, hukuma za ta iya bada daman kowa ya sai makami ya aje, amma lokacin da fitina ta yi yawa to za a hana saida makamai, kuma saboda kada abun ya kasance ya zamanto ana ta kashe mutane, ana ta halaka mutane. Duk da cewa shi saida makami abu ne wanda shari'a ta yarda a saida makami domin mutum ya kare kanshi, amma kuma wani lokacin za a ki saida maka saboda kada ka je ka yi banna, kada ka je ka kashe wa'ansu, kada ka je ka samu wasu al'umma kawai saboda kana da bindiga ka same su ka karkashe su. Yana daga cikin abun da ake ce masaddud dara'i shine mutum yayi kokari ya bar wani aiki saboda kada wannan aikin ya ja masa fitina. Misali mutum ne yana shan giya, idan ka hana ya shan wannan giyar zai zo masallaci ya dauki wuka ya ce a wannan masallacin yau ba za a yi sallar azhar ba, ya kora kowa. To kaga yana daga cikin saddud dara'i, sai ka bar shi ya sha giyan shi, saboda in yana cikin maye al'umma za su zauna lafiya, amma lokacin da ka hana shi zai zaman cewa kuma yana ta'addanci ga mutane. Duk da kaga cewa ayi umarni da barin shan giya abu ne mubah mai kyau, man ra'a minkum munkaran manzo Allah ya ce falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman, amma sai ka bar shi yayi ta shan giyan shi, saboda in ya tashi baya cikin maye zai zaman cewa fitina, zai zaman cewa barazana ne ga al'umma. Yana daga cikin saddud dara'i kamar misalin da yake mahaukaci, mutumin da yake mahaukaci wannan shi idan ba a mishi allura ba wanda za ta sanyaya mishi jiki zai hana mutane zama lafiya. To kaga a mishi allura wanda zai cutar da jikin shi abu ne wanda musulunci bai yarda da shi ba, amma saboda a zamana lafiya kada ya cutar da mutane sai a yi masa wannan alluran domin ya zamana lafiya kada ya cuta mutane. Wannan shi ne saddud dara'i. Duk da cewa malamai sun kasa wannan shi ma kaso biyar, akwai wanda karara ana hana shi, abu ne wanda mubah koko abu ne wanda shari'a ta baka daman kai, amma za a iya hana ka saboda wannan abun zai iya jawo matsala a addinin musulunci. Misalin saddud dara'i wanda malamai suka ce za a hana shi, misalin inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm, Allah yake cewa kada ku zagi gumaka na mutanen da suke bauta ma wani wanda ba Allah ba, saboda in dan ka zagi gumki shi ma zai zagi Allahnka. Kaga ka zagi gumaka wannan kana kama ma Allah ne fada, kana kama ma Allah kishi ne, saboda bai kamata a bauta ma wani wanda ba Allah ba. Amma idan ya kasance idan ka zagi gumkin shi zai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko ya zagi Allah madaukakin sarki wal iyadu billah, to wannan haramun ne a lokacin ka zagi abin da ya kasance shi yana bauta ma wanda ba na gaskiya ba. Kamar fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u lil kafirina adhabun alim, sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce mai uruna bimana ka saurare mu ka bamu aran hankalinka domin ka fahimci abin da zamu tambaye ka a shari'a ta musulunci mu sai kasance yahudawa sune suka kasance suna amfani da irin wannan lafazin idan da su yi magana suna ce ma mutum ka bamu aran hankalinka koko ka kalle mu ka bamu hankalinka domin ka fahimci abin da zamu gaya maka to dan kada duk da cewa uru'una ko ra'ina ba zai zamantuwa ba ta'an ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah madaukakin sarki ya hana su saboda ni saboda kada su yi kamanceceniya da yahudawa sai Allah madaukakin sarki yake ce musu undurna sai dai ku ce ya manzon Allah ka dubo zuwa gare mu saboda kada su yi kamanceceniya da yahudawa wannan sune abubuwa guda bakwai wanda mazhaba ta malikiya suke kokarin su cirato mana hukunta hukunce na daga wa'annan abubuwa imana abu ne wanda ba wai aka suke fada ba na ga mun buɗe littafi muna cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi kaza kaza ba tare da malam ya kawo aya ba ko ya kawo hadisi to wannan ba yana mai tabbatar maka da cewa ba wai abu ne ya kawo shi a molanka a abu ne wanda akwai hadisi akwai wasu madogara wanda suka yi amfani da su domin cirato mana wannan hukunci yana daga cikin abunda mazhaban malikiya suke amfani da shi domin cirato mana hukunta-hukunta shine al-ijma abunda dukkanin malamai suka yarda dukkanin a'imma suka tafi akan shi koko al-istihsan wanda shi ma yana da ta'rifin sha da hukunta-hukuntun shi na daban amma dai abunda aka tattara wanda ya zamanto usul ne na mazhaban malikiya sune wa'annan guda bakwai zuwa takwas kamar yadda muka ambata anan kuma zamu tsaya saji mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu fara hukunce-hukuncen da suke cikin wannan littafi abinda muka karanta da daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh